sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfin 4:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Colombia. A yau Asabar 23 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gunam da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za a ji matakin da kungiyar Fulani makiyaya ke shirin dauka bayan wani mataki da gwamnatin jihar Anambra ya dauka na hana musu kiwo a daukacin jihar. Sana wani irin hali ake ciki a jihar Oyo bayan fasa wani gidan yari da aka yi a daren jiya. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai jagoranta. Sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa yau Asabar cewa ya umarci ma'aikatan harkokin wajen kasar sa ta ayyana jakadu goma da kasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba a maraba da su a kasar saboda kiran da suka yi na asaki Usman Kavala. Kavala ya kasance a gidan yarin na tsawon shekaru 4 inda ake tuhumar sa da laifin tallafawa zanga-zangar kasa baki daya a 2013 da kuma hannu a juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar 2016 sai dai ya musanta tuhumar. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar 18 ga watan Oktoba, jakadun kasashen Canada, Denmark da Faransa da Jamus da Netherlands da Norway da Sweden da Finland da New Zealand da kuma Amerika sun yi kira da a gaggauta yanke hukunci kan lamarin Kavala tare da sake cikin gaggawa. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta gayyace su wanda ta kira wannan sanarwa rashin sanin ya kamata. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yari a kudu maso yammacin Najeriya inda suka saki fursunoni da dama kamar yadda wani jami'in ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. Wannan shi dokar na uku da ake balle kurkuku a kasar da tafi yawan jama'a Afirka. A wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da hatsari a cikin kasar ta yammacin Afirka inda hukumomi ke kokarin wajen dakile tashashen hankula. An kai hare-haren kan wasu cibiyoyin tsaro musamman ofishin 'yan sanda a makamancin irin wannan a cikin shekarar ta gabata. Olarewaju Anjorin, mai magana da yawun cibiyar gyara hali a jihar Oyo, ya shaida wa AP cewa 'yan bindigar sun kai farmaki gidan a daren Juma'a kuma an fara gudanar da bincike kan lamarin wanda zai bayyana irin barnar da aka yi. Francis Inubori na hukumar gidan yari na Najeriya shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin kuma ya ce yana kan hanyar ta zuwa wurin da aka yi harin. Harin na ranar Juma'a shi ne na uku a wannan shekara a Najeriya inda ake samun yawaitar laifuka a gidajen yari kuma 'yan sanda na kama wani bangare na waɗanda suka tsere. Jaridar The Cable da ke Lagos ta rawaito watan Yulin bana cewa akalla fursunoni 347 ne suka tsere gidajen yari tun daga shekarar 2017 bisa rahotannin da aka tattara na kafafen yaɗa labarai. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Al-Qaida ke yi. Jami'ai a jihar Nejin Najeriya da suke kashedi akan ayyukan Boko Haram na tsawon watanni a cikin wannan lokaci sun yi ikirarin kungiyar mayakan suna cikin kauyuka 500 a fadin mazaku 8-25 na jihar. Suna faɗa wa mutanen kauyukan cewa ba sa yaki da su amma da gwamnati da kuma hukumomin su suke. In ji Suleiman Cukuba, wani jami'in karamar hukumar Shirora da ya faɗa muryar Amurka. Amma jami'an Amurka suna taka tsantsan wurin yanke hukuncin ganin yadda ta'addanci ke haɓaka a cikin gaggawa. Lamarin da ya sa nasarar Boko Haram da kaubarta mai alaka da ISIS a Afirka ta yamma ta koma fa'ita shi a cikin watanni da dama da suka shuɗe. Masana kimiyya na hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka sun faɗa jiya Juma'a cewa haɗarin yin allurar rigakafin coronavirus ga yara masu shekaru 5-11 bai kai na kamuwa da cutar kumburin zuciya ba. sanarwar na zuwa ne yayin da ake saran kwamitin kwararru na waje zai kada kuri'a ranar Talata ko za su ba da shawara hukumar FDA ta amince da allurar rigakafin ga kananan yara. Idan hukumar ta ba da izinin rigakafin gaggawa ana iya samun rigakafin a Amurka a farkon watan Nuwamba. Kwamitin da ke ba da shawara mai zaman kansa na cibiyoyin kula da cututtuka da dakin su zai dauki batun a ranar 2 da 3 ga watan Nuwamba.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shiga duniyar rahotanni. An dai kwashe tsawon lokaci ana kai ruwa rana tsakanin makiyaya da wasu hukumomi a jihohin kudancin Najeriya wanda suka yi barazanar haramta yin kiwo a fili, wanda su kuwa makiyaya ke kallon hakan a wani mataki da ya saba wa kundin tsarin mulkin kasa na yin walwala ga kowa a ko'ina. A jiya ne dai gwamnan jihar Anambra ya zartar da wata doka wadda ta haramta kiyo a daukacin jihar. Ko me hakan yake nufi? Ga Alfonso Okoro Igwe dauke da karin bayani.
Kungiyar Fulani makiyaya ta niyyarci Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Magban ta ce za ta gayyato masana don su koyar da kiwon zamani a kudu maso gabashin Najeriya. Wannan na zuwa ne bayan gwamnan jihar Anambra Willie Obiano ya rattaba hannu akan dokar haramta kiwon dabbobi a fili jiya Juma'a Oka babban birnin jihar. Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban kungiyar makiyaya ta miyarti Allah Cattle Breeders Association kudu maso gabashin Najeriya.
Wannan mu doka wannan dokan ya zamanto damuwa a gurin mu, ya zama kalubale a gurin mu, saboda mutumin da bai san abu ba aka ce ya yi shi, ba a yi masa tanadin yadda zai yi shi ba, abun da ya sani nan an ce ya bari kuma ya yi abun da bai sani ba. To wannan abun mu dai an takura mu. Yanzu dai abun da muke a matsayin mu na shugabanni, yau muna kiran taro mu zanna da mutanen mu, mu kira wayansu mutane wanda suka san expert a kiwon zamani su zo su koyar da yaran mu. Abun da muke yanzu za mu zanna, zan kira taro na South East gaba da mu zanna da Fulani, mu yarda cewa za mu kirayyato mutanen da suka iya kiwon zamani, mu bude musu makaranta yadda za a karanta da yaran mu, za mu kawo yaran mu a karanta da su zuwa shekara kaza, in Allah ya sa sun iya, kada sai mu soma musu wannan business ne.
Shi kuwa gwamnan jihar Anambra Willie Obiano ya ce wannan matakin ya zama dole ne saboda bukatar cimma maslaha mai dorewa a duk faɗin jihar. Ya ce mun daɗe da muke ta ƙoƙarin kwantar da rigingimu, kuma wannan ita ce mafita ta dindindin ga ƙalubale na rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya. To ko meye ne masu sharhi kamar su Chief Allen Sihonu ke cewa game da wannan matakin da gwamnatin jihar Anambra ta ɗauka?
This is the 21st century. We can't be moving cows up and down.
Ya ce wannan ƙarni na 21 ne, kuma bai kamata muna yawo da shanu ba. Lokaci ya yi da za mu fara aiwatar da tsarin keɓe dabbobi da ake kira rancin a harshen Ingilishi. Lokaci ya yi sosai, saboda kiwo a fili kullu yomin yana jefa makiyaya cikin haɗari da bala'i. Wato idan muka dubi fitintunun da kan barke tsakanin makiyaya da manoma, ina tunanin kiwo a fili yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke addabar Najeriya a yau. Kuma ina maraba lale da wannan matakin haramta kiwo a fili, matukar za a fara mayar da hankali sosai wajen keɓe wurare don yin kiwo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
Daga batun hana kiwo sai kuma mu koma na fasa gidan yari a Najeriya. Fasa gidan yari a Najeriya ba wani sabon abu bane, wanda har yanzu ana iya cewa matakan da ake ɗauka don kaucewa hakan sun gaza samar da matakai na dindindin. Don ko a daren jiya an fasa wani gidan yari, ‘yan fursuna da dama sun arce, ya zuwa yanzu dai mahukunta ba su ba da alƙalin ma na irin asara da kuma adadin waɗanda suka gudu ba. amma dai abokin aikin mu Hassan Umaru Tambul ya aika muna da ƙarin bayani.
Da misalin karfe 10 na daren jiya Juma'a ne wasu mutane dauke da mu gamma kamaye suka aukawa gidan yarin Abalgon dake garin Oyo a jihar Oyo suka saki wasu daga cikin ƴan kason ko ƴan fursuna maharan dai sun yi amfani da ababen fashewa irin nakiya suka fasa kofar gidan yarin suka shiga da yake tabbatar da fasa gidan yarin jami'an hulɗa da jama'a na hukumar kula da gidajen yari a jihar Oyo Mr. Olarewaju Ajori yace manyan jami'an hukumar na kan hanya daga birnin Tarayya Abuja don tantance irin ta'adin da ƴan bindigar suka yi wa gidan yarin na Abulogo a garin Oyo kawo yanzu dai ba a san irin barnar da aka yi wa gidan yarin ba kuma ba a san ko mutane nawa na arce daga gidan yarin ba sai mayan jami'an hukumar kula da gidan yari ta Najeriya sun zo daga headquarter Abuja sun tantance kai wa gidan yari hari tare da sakin ƴan gidan yarin ba sabon abu bane a Najeriya domin a ƴan watannin baya an kai hari a gidan yari a jihar Kogi wanda yayin sanadiyar arcewar ƴan fursuna da dama kafin daga baya a kama su wani mazauni garin Oyo yayi magana a game da fasa gidan yari
sunana Malam Musa Kardi to hakikanin gaskiya irin waɗannan mura baya da amfani tabbata ni domin shi mai laifi idan aka kai shi aka rufe illa an kai shi a rufe ba dan an zartar da wani kunci ba kuma an ce an fasa wurin to ai shi tsire wanzi in ya tsare kuma ai gidan jin zai koma a inda can aikin na haida yake yi ka koma zai kaga fasa gidan yari ga dan fashi baya tasiri wajen al'umma yana sa barayi su fita kamar wani mai mugun lahi wanda ya je ta yi wani fashin kai me daga ciki sai ya fita duk wanda ya san akwai mutukan mugun lahi bai tsaya ba mai fyaɗe gudu zai yi wanda ya yanka mutum gudu zai yi wanda ya fashi da makami gudu zai yi wanda ya yi amiro ya zo yan kidnap wanda ya dauki mutum ya je sai an bashi miliyan 10 ko miliyan 100 ya ce a dole sai an bashi shin wannan aka ga gidan jin zai koma
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na hudu na ansoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago mai cewa
sannan daga ƙarshe kuma muna buƙatar shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku madakin Samunaka ya dan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma sarautar da yake rukunta madakin Samunaka sai anjima.
Idan Malam Umar Isa Dandago na saurare ga Alhaji Garba Suleiman Kiraku madakin Samunaka da ansoshinka
sai kuma maganan da shi matambaye tambaya ta akan rayuwata tarihin rayuwata to a takaice in nace zan wallafa littafi akan tarihin rayuwata a wannan program din ba zai yiwu ba amma zan takaita idan an haife ni a Samunaka ne sannan nayi primary school dina a Samunaka daga aji 1 zuwa aji 5 nazo na karsa 6 da 7 a Sultan Bello Primary School a Kaduna daga nan na tafi Barewa College Zaria daga Barewa College Zaria straight Allah ya taimake ni na samu admission zuwa NDA to duk abokanai na da classmates ina sun san wane ne Garba Suleiman Kiraku ba rago bane ne kuma yaban kai an ce jahilci jarumi ne ne tun muna makaranta scout nene man obi nene cadet nene ga sanan dai organization iri na irin makaranta din ba wanda ban yi ba kudu kuwa sanadin wannan suna yake dan Kiraku guru ko kare ya shafa min lafiya a lokacin da kuruciya saboda haka ba saurare na Kiraku su ji dan na ce na je NDA na bus na koma school na sun katsina ba kuna ta ake bane ni ko kaina da kaina lokacin rashin lafiya ga shiga ta aka mun dauka a lokacin alfarma masu sauraron mu wato a takaice dai tarihi na daga nan na tafi skolam na san katsina bayan da na gama skolam na san katsina na dawo ina dawowa aka kawo ni Zaria bayan na yi qualify a sanas bandele ba former ambassador to London former physician to Shagari Dr. Alhaji Sarkafi Tafida ya tura ni ABU zai ne course na shekara guda akan ido saboda ya lura da kwazona da basira ne akan ido kuma mutane suna kawo mushi a lokacin yana permanent secretary na Ministry of Health dama shi tura ni school mun sun katsina to dai daga cikin wannan bayani zan yi kenan ina nan na samu admission a Congo na advanced diploma in public administration da ke cha AGPA so daga nan bayan na gama wannan Allah shi gafarta mana hukumar malli magajin garin Zazzau Allah ji kanshi irin su wanda suka taimaka har aka kai ni London so biyu akan sha'anin ido sai muna ne conference ne da Mahmuda Wafa Allah ya gafarta mishi Aminu Sultani Mustafa Dan Raka da Alhaji Aminu Danja ba irin taimakon da basu yi ba na su ga karkashin jagorancin Nuhu Malli magajin garin Zazzau Allah shi gafarta mishi dalilin da yasa na kawo wannan bayani tunda mai tambaya ya tambaya kan rayuwata saboda akwai program da aka kawo a Najeriya lokacin SAP structural adjustment wanda wannan tsari ya sa likitocin mu sun watse sun koma kasashen su suka bar mu to ni dai shekara na 15 a cikin I theater wato theater na ido ina aikin theater saboda ka ni ba na karanta medicine bane amma wanda ya koya min surgery aikin ido to misali zan bada da wani bawan Allah Dattijo Allah ya gafarta mishi Alhaji Mande a General Hospital na Katsina bawan Allah nan he was a nurse ne shi amma ba irin operation din da baya yi in aka kawo likita ma sabo wanda ya ga bai san abin da yake ba sai karbe instrument din ya ci gaba da operation ba ko saboda na bu saboda tsabon kula da mai da hankali da dadewa a cikin tiyata din to haka ni ma Allah ya mun wannan baiwa operation din da bana ya ido kawai guda biyu ne wanda ake cewa a turance glaucoma wato trabeculectomy sai kuma retinal detachment sune kawai wannan ma ba mu da instrument din su wannan lokaci ko shi Dr. Sharif din ba mu da isasshen abin nan wato hikima ne dai da yake da shi da experience yake yin wannan aikin amma ainihin kayayyakin aiki na wannan babu kuma a lokacin mai martaba magajin gari da mai martaba sarkin Zazzau ba yadda ba su yi ba sun taimaka kwarai da gaske an samu mana kayayyakin aiki a asibitin nan to har da shi ma marigayi mai martaba sarkin Zazzau Allah ya gafarta mishi Shehu Idris yana ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawar tura ni Ingila wannan seminars da conference a Moorfield Eye Hospital na London na je na yi sannan Aminu Danja Allah shi gafarta mishi Alhaji Aminu shi ma gidansa ya bada muka je dukkanmu da aka tsinto a je a yi wannan training a koya mana ya ba da gidan shi a London muka zauna har muka gama training muka dawo to Allah da ikonsa ki Allah ya mun baiwan wannan abu ido Allah ya hore mu dan kwairo mai martaba sarkin Zazzau Allah shi gafarta mishi Shehu Idris ya turo dan kwairo na mai operation din cataract ba lateral wato duk idobinsa wato sun yi mamaki dan kwairo sai da ya warke kafin ya koma Maradu Tangaren su sai da ya warke Tangaren na kawo glass aka mishi wato abin da ake cewa refraction plus 10 aka bashi ai kawai sai ya ce in zo in zauna da yamma annan a gidan sarkin sankiran sarkin Zazzau a lokacin Allah ya gafarta mishi shi ma yi mun waka minti 90 akan ido Alhaji Garba likitan ido Allah ya baka martaba wato Allah da ikonsa dan kwairo ya je asibiti ɗaya uku na ido amma bai samu yadda yake so ba haduwana da shi ya samu biyan bukata da a radio a Star Radio na Kaduna suna sa wannan waka a Federal Radio Kaduna su ma sukan sa wannan waka da dan kwaro ya mun saboda operation da na masha ido to wannan na dan ba da takaitaccen tarihi na ne saboda an tambaye ni ne kuma bayan wannan lokaci har yanzu dai bayan mun dawo daga aikin Hajji Ban Road last tafiya da muka yi 1994 za a yi buga kwallon duniya World Cup zai na samu mai martaba magajin garin Zazzau Allah ji kanshi Alhajin Uba Malle a cikin ranka da daya gashi to takeice labari ne a sanadin shi na zo America cikin kungiyar wanda za su wakilci Nigeria 1994 World Cup to wannan kenan da nazo sai an da aka gama komai da komai sai na nemi izinin ni zan tsaya zan yi makaranta aka ce to tunda makaranta zan tsaya ni aka kyale ni na bidi yadda zan yi kaidojin na rubuta retirement rubuta study leave da fa da sauransu duk dai wannan procedure sun nabi na fara Northeastern University ana zan yi BSc nasu karatu ya gagara saboda can na baro iyali na mata biyu da yaya to abin da yasa na makale sai na duba daga na samu irin wani aiki da ake cewa karkashin teburi wato ba ka cikin raskwana ka zo kai aiki ne a fiye da ka tafi sai na ga asati abin da nake samu albashi na ne na wajen wata uku a Najeriya ai sai na makale har Allah ya kaini na kai ga gacci na samu wanda ake cewa koran kati daga koran kati na zama dan kasa to wannan ta wannan bangaren kenan a takaice masu sauraron mu kun ji wannan tarihin yadda aka yi na zauna anan shi ma mai tambaya Alhaji Umaru Isa dan dago ina fatan kana ji to daga baya sai na tunanin sake koma makaranta sai na koma Roxbury Community College a nan Boston na samu BSc dina na gama wannan na sake komawa Boston University na yi karatu akan International Public Health na samu diploma akan wannan bangaren International Public Health to a takaice bangaren ilimi masu sauraron mu kun ji sannan kayi man tambaya ko kuma kayi tambaya akan sarauta da aka mun madakin samu naka
sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyar na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka yanzu a madadin shi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka dake ansa mana tambayoyin a kansa da wanda ya hada mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon goben in Allah ya kai mu wassalam
Daidai wannan lokacin ne mukan kawo muku labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta lallasa Norwich da Zunzurutun ci 7 da nema a wasan gasar Premier ta Ingila a yau Asabar. Lamarin da ya sa Chelsea din gyara zama a saman teburin gasar a mako na tara. Norwich da yanzu haka ta koma ta ƙarshe a kasan teburin gasar. Ta gargari wasan ne da ƴan wasa goma sakamakon kakin gargadi na biyu da ya rikide zuwa jan katin kura da aka baiwa ɗan wasanta na baya Ben Gibson. Chelsea ta buga wasan ne a daidai lokacin da take karrama tsohon mataimakin shugaban kungiyar Matthew Harding wanda ya rasa ransa sanadiyar hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a shekara ta 1996 shekaru 25 da suka gabata. Yanzu haka dai Chelsea din na da maki 22 ne a saman teburin gasar. Tare da tazarar maki hudu tsakaninta da Liverpool da ke binta to amma kuma tazarar na iya sauyawa bayan fafatawar da Liverpool din zata yi da Manchester United a gobe Lahadi. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau kuma Watford ta bi Everton har gida ta doke ta da ci 5-2 yayin da wasan Crystal Palace da Newcastle da kuma Leeds United da Wolverhampton duka suka karkare da kunnen doki da ci 1-1 kowannen su. Southampton ma ta yi kunnen doki ne da Burnley da ci 2-2. Dan wasan gaba na kungiyar Liverpool ta Ingila Mohamed Salah ya ce yana fatan karkare rayuwarsa ta kwallon kafa a kungiyar ta Liverpool. Salah dan kasar Masar mai shekaru 29 ya buga wa kungiyar wasanni 214 kawo yanzu inda cikin su ya sami zura mata kwallaye 137 tun sa'ada ya koma kungiyar daga Roma ta kasar Italia a shekara ta 2017 a kwantaragin fan miliyan 34. Kwantaragin sa ne yanzu da Liverpool din da zai karkare ne a karshen kakar wasanni mai zuwa. Ko bayan Roma, Salah ya taka leda a kungiyoyin Basel da Chelsea da Fiorentina kafin komawarsa Liverpool. Shahararren dan wasan kungiyar Manchester United Cristiano Ronaldo ya baiwa magoya bayan kungiyar hakuri akan kwangaba kon baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni. Yana mai cewa akwai bukatar baiwa kungiyar karin lokaci domin daidaita al'amura. Ronaldo dan kasar Portugal mai shekaru 36 ya koma United ne a wannan bazarar daga kungiyar Juventus ta kasar Italia. Lamarin da ya saka masoyan kungiyar a cikin babbar fata na samun nasarori a gasanni. To sai dai kuma manazartan lamarin wasanni na ci gaba da bayyana rashin tasirin komawarsa a tsohuwar kungiyar tashi da ya zo wa kowa a bazata bayan hakikance cewa zai koma abokiyar adawar ta Manchester City. To sai dai Ronaldo na da ra'ayin cewa akwai bukatar kungiyar ta gagarumin sauyi da zai kawo gyara a tafiyar ta. Yanzu haka kuma kungiyar na matsayin ta 6 ne a teburin gasar Premier tare da tazarar maki 7 da Chelsea dake sama. Yayin da kuma gobe za ta karbi bakuncin Liverpool a fafatawar da ake ganin za ta yi zafin gaske. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa yau Asabar cewa ya umarci ma'aikatan harkokin wajen ƙasarsa ta ayyana jakadu 10 da ƙasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba a maraba da su a ƙasar saboda kiran da suka yi na asaki Usman Kavala. Kavala ya kasance a gidan yarin na tsawon shekaru 4 inda ake tuhumar sa da laifin tallafawa zanga-zangar ƙasa baki ɗaya a 2013 da kuma hannu a juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar 2016 sai dai ya musanta tuhumar. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya inda suka saki fursunoni da dama kamar yadda wani jami'in ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. Wannan shi dokar na uku da ake balle kurkuku a ƙasar da tafi yawan jama'a a Afirka. A wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da hatsari a cikin ƙasar ta yammacin Afirka inda hukumomi ke ƙoƙarin wajen daƙile tashin hankula. An kai hare-haren kan wasu cibiyoyin tsaro musamman ofishin 'yan sanda a makamancin irin wannan a cikin shekarar ta gabata.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirye-shiryen namu a yau suka kunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Na ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel sai ta ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile wanda ya daidaita mana sauti. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sabuni lafiya. Peace, salam.